Mai martaba lamirin Adama kenan Dr. Muhammadu Barkin da Ali Mustapha da yake karbar shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadarsa yayin ziyarar aikin fara guda a Yola domin bude taro kan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar ma ta shirya. Sun farko lamirin Adamawa ya sami ga kuka al'ummar jihar ne kan batutuwa da suka da batun aikin madatsar ruwan teku da aka dakatar yau fiye da shekaru 17 sai batun mai da jami'ar kimiyya da fasaha ta Maudubu Adama ta koma kamar sauran jami'o'i kana kuma da bukatar da daga garin da babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Yola wato SMC Yola da koma asibitin koyarwa batun da kwashi gaban Najeriya ya ce fa za a duba waɗannan batutuwa. Tun farko da yake karɓar shugaban Najeriya a wajen bore taron gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gode bisa ɗaukin da shugaban ƙasa ke baiwa gwamnoni musamman ma ta wajen biyan albashi.
Mr. President, I cannot thank you enough, honestly, because you have done so much for us. The entire 36 governors are very appreciative of what you have done, from the Paris Club to bail out. Without that kind of magnanimity, I think we will not be able to know how we can even pay the rare salary arrears that we have made.
To sai dai kuma fada alamun ziyarar ta shugaban kasar ta ku bar baya da kura inda masu ƙananan sanayoyi suka makoka game da rusa musu rumfuna da aka yi da sunan zuwan shugaban ƙasa.
Zuwan shugaban ƙasa muna farin ciki sai dai gaskiya an zo an rusa mana kayan muhimmi kamar masu kasa kaya wanda abun da muke gudu kuma a zamanin gwamnatin da nasan muna kuka ga shi yanzu ma abun da yake faruwa to ba mu sani ba ko shugaban ƙasan ya sani ko bai sani ba ba mu sani ba wanda muna ganin zuwan sa farin ciki na wurin mu amma kuma ya zo ana sutura mana kayan sana'a ya zama kamar baƙin ciki ne ma.
To kome yan siyasa ke cewa ne game da zuwan shugaban kasa a yanzu honorable Abdullahi Firambe tsohon kwamishinan yaɗa labarai ne a jihar yace wannan ta ziyarar akwai abun dubawa.
Mu dai Abdulaziz zuwan shugaban kasa jihar Adamawa na farko mai maraba da zuwa duka shike mu yan adawa ba a gaice mu zuwan shugaban kasa ba wanda kuma mu mun sani idan aka ce mutum shugaban ku ne bayan an ci zabe to ba wani abun da ya rage kuma sai dai a haɗu ayi aiki sannan kuma a dauki shawarwari ta duk inda ya dace kamar da mu yan jami'ar PDP muke yi ko a zamanin Iradu amma mun ba da misali wanda yan jami'ar adawa sun samu mukamai da dama ba kuma a gwamnatin tarayya ba har ma a jihohi to amma ka duba wannan zuwa mun ko ga yatan ba a jihar Adamawa sannan kuma muna da abubuwa da yawa da yake ruda mu a cikin waɗannan abubuwa saboda wannan zuwa da yayi ba wai zuwa ne wanda za a ce wai akwai wani ainihin aiki da gwamnatin tarayya ta yi a jihar Adamawa za a kaddamar da shi ko kuma za a dora tubalin wani aikin gwamnatin tarayya a jihar Adamawa ba wanda kuma kowa ya sani banda Kaduna ba inda shugaban kasa za ya ce wannan jihar ta ce ba jihar Adamawa ba kuma mu a namu zaton zai zo ya kwana ne daya ko biyu da mu saboda ya ji koke-koken mu kuma ya ga abubuwan da zamu faɗa mai saboda zai iya zaɓa tsakanin gaskiya da ƙarya.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.